dela ana ta koke bana ma
in gubar maya ta kibiya ne mi chai bi mafuta yau ana ta hanyen izina barakam ta fu bana shi da bin zuma dai dare na wuya kamar a bakin guliya kan tuwo ake kai makura ana fada an gafura yau kunu yake yin tazara ga wanda da yake shan madara ya ake ta harbin guzuma karsana ta yi kuma rijiya tana bada ruwa masu ja suke yin makuwa naji taliya ta yi kudi abin yana yin zanani kudin guda a yau dai da kudin na da biyar a babban mazuri yau da la guda ta fito naira kawai sai ta zubo
shugaba a duba dan Allah a kauda yunwa din kasa da yunwa tabbas ba zaman lumana an yi zanga zanga dan nusar da kai a gyara wasu yan abata su ne su kai ta sata dauke tallafin mai shi ya ja husuma babu tallafin lantarki yanda mun kasa ba abinci yayi tsada shugaba ka shaida bangaren tsaro ma na tabarbarewa mutum ake ta sata akai kudi a amsa ko a dauke ransa wanda bai dagata wasu ba su noma dan yan bindiga a gona
to kauna ce da yarda ta samu kai ta tururuwa muka ce sai kai koda ana yin iska koruwa mun zabe ka ne ka zam jagoran mu na rayuwa amma shugaba mutane kullum na mutuwa
kowa ya san long term plan kake yi short term plan muke so dan yanayin gadai na yanzu an short term plan da farko dan Allah a sake tsarin renewed hope dan ta zo da ceto sai an ceci generation din yau kafin a kai na gobe wallahi shugaba yunwa da talauci yana kashe mu wayo